Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaba Donald Trump ya sake sukar 'yan jarida da safiyar jiya Juma'a a yayin babban taron siyasa na 'yan ra'ayin riƙau. Inda ya jaddada cewa bai kamata 'yan jarida su rika amfani da majiyoyin da aka saka ya a rahotanninsu ba. Da yake jawabi ga taron dubban magoya bayansa a taro mafi girma na masu ra'ayin riƙau a ƙasar, Trump ya zargi wasu 'yan jarida da aka wato da ƙaga majiyoyi sakayayyu a manyan rahotanni masu muhimmanci na sukarsa don kawai a gabaƙinsa. Na tsani masu ƙaga labarai su kuma ƙaga majiyoyi. Bai ma kamata a bar irin waɗannan su yi amfani da majiyoyin ba, sai dai idan za su iya ambatansu, a cewar Trump, wanda ya ƙara da cewa ba ma wasu majiyoyi. 'Yan jarida dai kan yadda su yi amfani da majiyoyi sakayayyu idan lamari ne mai sirri, saboda kar majiyoyin su fuskanci bita da ƙulli. Trump ya yi misali kai tsaye da wani labarin da aka buga a jaridar Washington Post a wannan watan, inda aka ruwaito wasu jami'an hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa su tara waɗanda suka haɗa da na da da kuma na yanzu, na cewa tsohon mai baiwa wato ƙasa shawara kan tsaro Michael Flynn bai faɗi cikakken gaskiya ba game da tattaunawar da ya yi da jakadan Rasha a Amurka kan kan takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba ma Rashar. Trump ya ce ɗan jaridar da ya rubuta labarin ne ya ƙirƙiro majiyoyi tara ɗin. Shugaba Trump ya ce babu wanda ya fi shi son tanajin cikin gyara na farko a kundin tsarin mulkin ƙasa ko First Amendment. To amma in ji shi, wasu 'yan jarida kan fake da kariyar da wannan tanajin kan ba su, suna rubuta labaran ƙarya a kansa. Wani ɗan ƙunar baƙin wake na biyu da mota ya sake kai hari a wurin da bom na farko ya tashi jiya Juma'a, daura da wani ƙauye a Siriya, wanda ke kusa da Al-Bab kwana guda bayan da sojojin Turkiya da na 'yan tawaye da ke ɗasawa da su suka ƙwace yawancin sassan wannan gari mai matuƙar muhimmanci daga ƙungiyar ISIS. Adadin waɗanda suka mutu yanzu ya haura 65, ciki har da farar hula da mayaƙan 'yan tawaye da kuma sojojin Turkiya aƙalla biyu, a cewar kafafen yaɗa labaran wurin. Fashewa ta farko jiya Juma'a ta bararraka wani wurin duba ababen hawa na 'yan tawaye a ƙauyen Susiyan. Ta kashe farar hula da dama tare da wasu mayaƙan 'yan tawaye da kuma wasu sojojin Turkiya biyu. Kafin nan, mutane da dama sun taru a ofis ɗin na binciken masu son wucewa, inda wasu da dama ke son komawa Al-Bab, inda kafin nan an shafe watanni ana gwabza faɗa wurin. Hari na biyu ya auku ne a daidai lokacin da mazauna wurin da kuma 'yan agaji ke ƙoƙarin kwashe gawarwakin waɗanda aka kashe a harin bom na farko, a cewar rahotanni. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin kai harin na farko, inda ta ce ta kashe sojojin Turkiya 8 da kuma sojojin 'yan tawaye 60, a cewar kafar labaran Amaq mai nasaba da ISIS ɗin. Masu lura da al'amura na ganin a yayin da ISIS ke rasa Al-Bab, ƙungiyar ta ta'addanci za ta dogara ga irin waɗannan har-haren don ta nuna har yanzu tana iya ja da sojojin Turkiya da na 'yan tawayen Siriyar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an sojin Iraki sun ce dakarun gamayya tare da taimakon sojojin Amurka sun danna sosai cikin rabin birnin Mosul daga ta yamma, bayan da suka kaddamar da jerin farmaki da zummar kwato wurin na ƙarshe da ya rage a hannun ƙungiyar ISIS a birnin. Wannan dannawar ta auku ne kwana guda bayan da bataliyar yaƙi da ta'addanci ta kwato filin jirgin saman Mosul, wanda a da ke hannun 'yan ISIS tun daga shekara 2014. Je jama'a sojojin sun samu cikakken iko da su wato sansanin soji na Gozlani, sannan a karan farko cikin watanni da dama sun shiga unguwar Al-Mahmud da ke cikin birnin a Mosul. Kwato filin jirgin saman da Iraki ta yi ya baiwa mayakanta damar iya shiga birnin Mosul daga kudu maso yamma da kuma iko da sashin da ke gabar yamma ta kogin Tigris. Sojojin Iraki sun kaddamar da wani sabon yunkuri na sake kwato sashin yamma na birnin na biyu a girma a ranar Lahadi, bayan da suka ce a ƙarshen watan Janairu sun kwato gabashin birnin. Kisan gillar da ga dukkan alamu aka yi ma ɗan uwan shugaban Koriya ta Arewa da suka ɓata Kim Jong-nam na nuna cewa tangal-tangal da halin rashin tabbas asalin shugabancin Koriya ta Arewa, a cewar tsohon sakataren tsaron Amurka Leon Panetta. A bayyane take cewa shi wani irin mutum ne da bai jinkirin kashe duk wanda au bai jin daɗinsa au yake tsammanin yana da wani ra'ayi saɓanin nasa, a cewar tsohon sakataren tsaron, yayin da yake misali da jerin matakan kawar da wasu mutane da shugaban na Koriya ta Arewa ya ɗauka. Kim Jong-nam, ɗan shekaru 45 da haihuwa, ya mutu ranar 13 ga watan Fabrairu bayan shafa masa guba da ake zargin wasu mata biyu sun yi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Malaysia da ke Kuala Lumpur. 'Yan sandan Malaysia sun ce gubar da aka yi amfani da ita wajen hallaka Kim ɗin samfurin VX ce, wadda aka haramta ƙarƙashin tanajin makaman guba wanda Koriya ta Arewa ba ta rattaba hannu a kai ba. A yayin da har yanzu ake jiran fara bincike, 'yan sanda sun kama matan da wani ɗan asalin Koriya ta Arewa. Har yanzu wato suna ƙoƙarin farauto wasu 'yan Koriya ta Arewar su 7, ciki ko har da wani jami'in diplomasiyya a babban birnin ƙasar ta Malaysia don a masa tambayoyi. Wasu manyan jami'an Turkiya na ƙara matsa lamba ma Amurka ta kawo ƙarshen ƙawancen sojinta da Kurdawan Siriya a yakin da ake yi na da ƙungiyar ISIS. Ana sauran kwanaki biyu kawai kafin hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta miƙa ma shugaban Amurka Donald Trump wani sabon jadawalin yaƙin murƙushe ISIS a Siriya da Iraki. Ƙasar ta Turkiya mai alaƙa da NATO na kiran Amurka da ta haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan tawayen Siriya da ke da alaƙa da Turkiyar.
So, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na A Bari Ya Huce,
wanda masu hikimar magana yake cewa shi ke kawo da rabon wani.
Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi ga mai nema lillahi ga mai samu. Alhaji Salu Gambara dan mamman kira Alhaji Ali mai burodi.
Fai fan shi ne. Alhaji Ali mai burodi. Mai halin Allah ramma ba.
Al-Arama Mala Abu Dangatan da Husaini
Al-Haji Ali mai burodi
mai gida kwana dan gora kana Al-Haji Muhammadu Lawai dan gurgu mai gida
baban mamman Rabi'u baban mamman Zahiru
ko da mutane tana gudun wa da kani Al-Haji Ali mai burodi dangatan da
abinda ake kyauta Al-Haji Ali biya ban shi
a tsira duniya tsila kiyama Allah
gafara ce ta rage mu shi kau baya yi Allah ke wannan
Allah shi mana gafara tare da mu da shi
Alhaji Ali mai burodi Isa mai halin Allah ramma ne malam Abdu
kana Alhaji Muhammad Lawai dan gurgu gurzo
ah
uban Muhammad Rabi uban Muhammad Nahir uban gidan Alhaji babba mai goge
waye ga yama dun ma sada danne su
ya danne ma sada
kaga shi bai iya tsahi ba kuma ɗan yanke yanke shi duka baya yi
ba ruwan shi
a kasa kin fuwa sangarbi Alhaji Ali mai burodi
mai halin alaran mama da Abdu dan Hassan da Usaini kana Alhaji Muhammad Lawai dan gurgu mai gida gurgo
ubangiji kawo kasuwa baba yayi burodi a saida duka ya biya mun maka
amin saboda Isa da Musa da Yakubu da Haruna in ga biya maka baka ni kuma Isa dan daga sai mai rali kyauta albarkar Muhammad Rabi albarkar Muhammad Dahiru kana jin kuka na an ka biya mai Alhaji Salu Gambara maka koko ka bashi mota kyauta in ka bashi mota kyauta ni kuma ka sai mun mashin albarkar Hassan da Usaini
to kaji Alhaji Ali ubangidan Alhaji babba
na halili dan wani yarinya na halili dan wani yarinya mai bahaushen goge wakilin roƙo alina aiko da gaisuwa Alhaji babba
dan ambatai sarkin tasha mala hamza ya bar riga kyauta kuma aska biyu irin mai tsadan nan
Alhaji Hamza dan Umar mai magama hudu dan Alhaji Abdu mai kama da Umar sanda
Alhaji Ali nayi kiranka sarkin gunki Allah ji kanshi abinda yasa na yaka na ce Allah ji kanshi yana nan da ran shi abinda yake yi dai na jin kai
masha Allah ku
kawai ji kanshi
amen
Allah ya ji kanshi ya gafarta masa
Allah ya ji kanshi me wani waka shi ma wato Alhaji Salame Gambara
kaka wai kakan ce kace ko ga rap ne ko kace na Hausa
gaskiya ga rap din Hausa ba na tsammani tun kafin turawa su fara rap ake rap na Hausa
gaskiya ga rap din ka
don ka san wakar Gambara ai waka rap ce
shi ne ai kije ana Haji Iro ne a bari ya huce kai ya yi ka zaka rap
ko ce ga Usman Kabara
ai na ce
yau da gobe
ne waka anya za ta tafi ne anya za ta tafi
gaskiya
sai da gaskiya ka san
musa abinda muka iya
wallahi kar garin neman gira a rasa ido
shine yayi gaba daya
to Allah ya sa
to tai ina zamu faro Usmanu
to bari kafin shiga gaishe na majalisa bari ya huce dake shafin Facebook kamar yadda na saba zakulo su yau wato akwai gaisuwar ta'aziyya da nake son mu mika madadin duka ma'aikatan nan na sashin Hausa game da rasuwar wani dan jarida wanda abokin aiki ne a gida Najeriya Ibrahim Abdullahi Gabi ya kawo a Kaduna ma'aikacin DITV Alheri Radio wanda Allah ya marasuwa samun wani hazikin dan jarida ne Malam Iro wanda ina irin wannan shirye-shirye zaka ga a ce ana jin su a nan gidan wanda zaka ga a zakulo wani rashin gaskiya ko wani abu makamancin haka
to kamar dai ciki
kamar ciki da gaskiya da kake gabatar wannan to haka shi ma duk wani abu na manuba kumbiya in dai rahoto zaka ji dan guntun rahoto minti 3 minti 5 to Gabi yana ɗaya daga cikin sahun gaba wanda suke zakulo shi a Kaduna da mutane su hankalta su kuma farga
to Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta
amin amin to bari in shiga gaisuwar fatan alheri na abar ya huce da zuwa ga Salisu Hassan da na chairman na duniyar computer sai kuma Bayero University wanda akwai wani ɗalibin su wato Mustapha Kanya sai mu je ga Kabir Bello Dadi sai kuma Muhammad Nazir Abdulrahman gaisuwar fatan alheri zuwa ga Hassan Inuwa G da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Garba Shehu sai Zainab Aliyu da kuma Muhammad Sani wanda yake a Zaria wato karamar hukuma a jihar Kaduna sai Musa Ali da kuma Muhammad Ladan Katsina sai kuma wani marubuci Malaira da shi ma yana da daga cikin wanda zamu yi ka gaisuwar fatan alheri ta abar ya huce wato Bello Muhammad Bello da ya rubuta wani littafi na wai karamar duniya kuma maganganu amma na zinari wato irin maganganun hikima din nan ne ya rubuta to sai kuma mu je ga Lawal Waziri sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Yakubu Isa da kuma Dauta Nasira sai Ali Ibrahim sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Sabu Abubakar sai Awalu Hashimu Kas sai gaisuwar fatan alheri ta bari huce zuwa ga Umar Abubakar Idris da kuma Yusuf Sha'aibu, sai Hamza's Don da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Ahmed Tanko, da gaisuwar fatan alheri nan zuwa ga Malam Sole Abdullahi Magariya wanda daga jamhuriyar Niger ne wannan, sai Yusuf Ya'u da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Usman Emma, sai gaisuwar fatan alheri dai zuwa ga Salihu Rulwan Muhammad. Daga shafin karshe kafin miƙo gare ka, akwai gaisuwar fatan alheri ta bari huce zuwa ga Muhammad Al-Amin da Job Dialong, alsana fadi sunan shi daidai.
Amin.
Sai Lucky Shekari da kuma Abdulwahab Abdullahi na Sa'adatu Rimi College a Kumbotsa dake Kano. Sai Sani Ibrahim Bayero da kuma Abdullahi Muhammad, gaisuwar fatan alheri daga karshe zuwa ga Jamiu Bola Kali Hashir, alsana fadi sunan daidai. Sai Alhaji Aliyu Masko, sai kuma Ibrahim Isa Kofar Mata a Kanan Dabo.
Haka ne, to gaba damu fara, ni ma zan fara da mika gaisuwa ce ta ta'aziyya ga kwamishinan 'yan sanda Alhassan Mahmuda, wanda mahaifiyarsa Hajiya A'i Mahmuda ta rasu a Kaduna cikin wannan mako, tana da shekaru 110 da haihuwa.
To Allah Ubangiji ya gafarta mata.
Amin summa amin. Allah ya ji kanta, Allah kuma ya bada hakuri na jure wannan rashi.
Amin amin.
Ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Jalo Ibrahim Gani, sarkin zangon Doko SA Special Duties na gwamnan jihar Gombe, Allah ya raya Ibrahim Khalil da kuma jikar da aka samu, wato Zainab. Muna miƙa dambun gaisuwa zuwa ga Alhaji Sani Yariman Toro da iyalansa a Bauchin Yakubu, sai gaisuwar Alhaji Musa Mai Nama Gangariya Babaldin jihar Jigawa, da DC Muhammad Dan Sakwa hukumar Custom ED Iroko a jihar Ogun, sai AC Aliyu Gambo El Hayat shi ma na hukumar Custom a Abuja, tare da Malami Mahmud Gidado da Aliyu Ubay Alkaliri, dukkan su na hukumar Custom a Najeriya, da fatan suna nan lafiya. Muna miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga wato DCP Gimba Manu Dumbulwa, babban jami'in gidan kurkuku na Bauchi tare da iyalansa, sai gaisuwar Hajiya Rashid Ahmed, malamar makaranta a garin Liman Katagum da ke jihar Bauchi, da madakin Geji ma'aikacin gidan gwamnati a Bauchi, sai Ibrahim Adamu Dubatar da Abubakar Kalanjanga Jalingo a jihar Taraba Najeriya, da fatan kuna nan lafiya. Muna miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga ɗan Amar na Bauchi, Alhaji Hassan Abdullahi Bayero tare da iyalansa, da fatan duk suna nan lafiya.
Alhaji ya indome dani ta Abdu,
yau ta Abdu goma ta Abdu da ke koya mata ta hiya.
Alhaji ya tuma, na gode
kwarai. Ki kudi ne Ibrahim, ba kudi ci mutuncin
yaro. Nayi godiya bala tawali.
Haka yake hunduwa ce Allah ta gaba ta bala.
Alhaji lawan mai kanwa,
tura duniya
ne raina ba.
Duk hunduwa ce.
Ku ko Yarbawa, ko ina kuke, ga sarkin ku nan. Alhaji saka.
Alhaji Zakariya wannan malam Ahmadu. Alhaji Zaka
shine ubangidanku,
uban Yarbawa. Alhaji Zakari
bata mai barkono,
sale magaji sale.
Alhaji ya goshi ta dan gude,
mai sallah ya mai sallah, ita ma masallaci yace. Yishi ki feda
Alhaji mai burod bana raina ka. Sanna Abashe,
Alhaji Abbas,
Alhaji Abashe ka kyauta,
abaji ka abban Abbas.
Ta
Alhaji
Falalu, mai falalan kudi akwai motoci, cikin motocin nan sun kai gamba 2000 kaban daya man kyauta dan darajar Lima. Alhaji Falalu,
albarka Alhaji Umaru,
kaban ni ina yawo a kasba ni da mota.
Alhaji Ibrahim Dalladi na
ajiya zan godiya, kulladi mai aku.
Alhaji Aladi mai aku, ya Alhaji kuma ya Alhaji ya uwa Alhaji ya Alhaji Ibrahim Dalladi, kana jin roƙon Isa dan diga sai jira bilbil.
Godiya na gode kwarai, dike ba mai ro dike, na gode kwarai ranar da aka yi biki, dole dole ya kwazo ya kawo yadi ya bayar domina.
Kare dike
na akwai ni da babana mai aikin kanta dan mutanen bilbil.
Mode
mode godiya na gode kwarai.
Mode na Alhaji mai ganganci, mode na Alhaji mai ganganci.
Alhaji lawai jan kaya
na katume,
na gode na katume,
mai karfi da kace Allah ko ka damu da kayan ka
ina da dan garba mai karhe ba nagode kwarai
da tije dan da tijo
ya yi kyau
na ga sai kada kai kake ta yi Usmanu
ai ana ta yi gambara kaina ne gagab Allah zargi
haka wani labari ne kace zaka ba mu kuma muna bin ka bashi
eh kware kuwa ai labarai ne guda biyu saboda ka Fulani su ce ina ta zakulo ana gaya min labaran su ba su ji na babbar bare ba to har ila yau dai akwai na babbar baren Annabi Platinum amma kuma an bani na babbar bare
to
saboda haka wanne ka zaba
fada sai duka kawai amma dai ka faro da na babbar Latinin
sai mu karkare da wancan
da na babbar bare ba
to wato wai wani babbar Latinin ne mallan Ibrahimu tafiya ta kama ya hau mota haya irin station wagon din nan irin ta dadin nan aka dinga wuta mallan ai tafiya tai tafiya yana dai ta kallon driver shi yana gaba ne a zauna ga driver gashi
sana zaune
ana ta wuta mallan he ga driver yayi kitkit ka san giyar ta ai eh a kama irin ka san a kusan hannu take da jikin steering ne kitkit sai a wurga giya kitkit sai a wurga ta biyu kitkit ta uku ta shiga ta hudu haka har sai an kore giyoyi ka san mota ta warware gaba daya ai ta wuta in dai ba slow akai ba ba za a canza wata giyar ba ai aka je wani gari sai ba shi driver ya ce to ya kamata a tsaya a sallah aka ce eh ai kowa ya da tsaya a sallah aka fita sai aka ce to Platinum a to aka Madu ba a fito a je ai sallah yace ku ja ina tahowa zan same ku suka gangara shi ya tsaya karasa wani aiki ne da yaga an fara ba a gama ba a motar
to
ya kifada dai kage ba su suka tafi aka je aka yi sallah shi ma ya bi su daga baya je sallah da ya gama aikin da zaka ji an jima ai aka yi sallah aka zo aka cika mota za a koma a aka cike mota kike mota ta tashi driver ya take kuloci yana neman ina giyar take ne ya jefa sai laliba yake ji shiru bai ji ya tabota ba ya leka ya ga bai faga giya ba sai dan bulalin ne ya ce mishi hai aikin banza don da muka taso kana ta kokari kana taso ka shirye shi abu ya ki fita na shirye maka gashi nan a gefan ka to a dai an takeice shi ya yi tunanin wannan kokarin sa giya da yake kokari yake ya tuge ta
amma na kokari ya cire ne wannan karfan
ashe bai san da ita ce ake tafiya ba sai to ka dama mun aiki shikenan to sai shi kuma mallam babbar bare shi musu ne kullun irin ka san gani yake ya fi Platinum wayo shi kuma ba Platinum yana gafa shine faifuwa yamma to kawai ran nan ba Platinum ka gyara gonarka kana shirin a zo a fara irin kai clearing gona a zo a yi hudar da za a yi shuka kawai kana zuwa sai ka samu babbar bare ya samu gefe guda can bayan gefen bishiya kawai ya shiga yin bayan gida
to
ba Platinum ya shigo ya leka ga kai wancan babbar baren fa kashi yake mishi fa a gona fa gashi kuma kakkarfa ne babbar baren ba zai je da karfin
iya ya tunkara
bari har ya ce sai yana son kuma ya ce wallahi sai ya kwashe kashin nan sai ya dan boye a bayan can sai dubara ta zo mai ya fito ya zo ya je ya same shi yana zuwa sai kaman zai wuce ta gefen shi kaman bai gan shi ba yace yau aiwa shi kenan dama an ce ina mo kashin babbar bare
gashi nan ya sama
gashi sama ai babbar bare na jin haka kawai sai ta tarkashi kai zuba habar rigar shi kawai yake tsaye ce sai ba Platinum yace ya haka kuma ya ka tsaya mun ya haka ai ita ma tana so sai wuce da shi wuce da kashin shi to gaji wannan mallam biro
wato babbar bare ba Platinum dai
yayi hikima wannan karin ba a shashi ba shi wanda sai ya wautar to gaji to na san kai wani ba za ka san labari ba ko sai wani sati
to sai wani sati dai dan zo baka labari ina tafi da labari dai ba za a rasa ba ka
to shi ke da mallam biro
to haka ne masu sauraro zamu da sai nan sai mako na gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin
Usman Ahmad
Ibrahim Alfa Ahmed daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya
sannu garba gwargi garba jijjigen gada Musa Sulan jabu kwara na bakin nan ma wakilin Alhaji Wadan Ibrahim Abdul Jandaro Abdul Jika
mu Ahmad dan kuito
dan Muhammad Lawai da Alasa baba yan
wani dan garba
dan na Musa da garba akwai ya baki kunya taro mai gida rano
gada ta tumblawa namma
na danawa almutari abin zabi almutari abin zabi muhammad da
lawai nan roki mamman lawai godiya nake yi anan ba mai waya sa riga ya ba riga kyauta
saboda so
ya roko ni kuma nan roka
haka yake maroki da maroka baya
ba ga yan wani dogala dogara bangle na arziki ba
to uku nama uku
in naje Kano sai mai lado dan Daudi yake
kada duniya kira jama'a Alhaji mai lado
Alhaji Garba dan autan bawo
Abubakar dan gida mai Alhaji Sharif ya da hilani
Alhaji Garba dan autan bawo
Abubakar dan gida ji ka Alhaji mai Alhaji Sharif ya da hilani
Alhaji Godabe Alhaji Shawai na mai kwale
Alhaji Godabe
Alhaji Ibrahim noma sarkin tasha in naje kwanta gona fan 30 da kyauta dagalan mai guda 20 kyauta
Alhaji mara fadan gogar mallan
fa ya ban ta kyauta ya ban basir kyauta ya bani sufanoni Alhaji Bala
baka dike dan Isa
ya bada sufana kana ya ban basir kyauta
Alhaji Bala baka dike dan Isa
jama'a kwanta gore yaranku da manya bana raina ku hawo mai tuwo nan gundin lalai
sura duniya tsira ki amma Allah
dan baki mai kalangu ya kyauta ya bar rabi kyauta
saboda Alhaji Godabe sarkin fawan Fulani dan Isa saboda Alhaji Mamman Godabe dan Isa sarkin fawan Fulani dan Isa kwanta gore ce
uban doma
Ibrahim
uban doma
ayawa
Allah ji kan sarkin Sudan
jama'a da garba dan Ibrahim Alhaji Ibrahim ayawa ubanda
Alhaji Marafa Marafa gaba kwangi dan kasale
Alhaji Marafa dan gogarma magajin Alhaji Alu dan gogo magajin
sarkin binnin gwari
Jibrin Jibrin
sarkin binnin gwari
Jibrin
Jibrin kaji koko fadawa in wani yaji Allah sa zakadi ya geda naji
kana ji Allah shiga mutum Allah za ta ji
mun tantanka ni dai kaina ya he mun
ta he mun Alhaji Salu Gambara dan mamma
Isa dan diga ya he mun
ta he mun
ido na dabo suke kida ga masu ke sani gashi ga Muhammad Inuwa
to madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takeice
To a takaice shugaba Donald Trump ya sake sukar ƴan jarida da safiyar rijiyar jama'a a yayin babban taron ƴan siyasa na ƴan ra'ayin riƙau inda ya jaddada cewa bai kamata ƴan jarida su riƙa amfani da majoyin da aka saka ya ba a rahotanninsu. Wani ɗan ƙunar baƙin wake na biyu da mota ya sake kai hari a wurin da bom ya tashi na farko a jiya jama'a. Daura da wani ƙauye a Syria wanda ke kusa da Al-Bab kwana guda bayan da sojojin Turkiya da 'yan tawayen da ke ɗasawa da su suka kwace yawancin sassan wannan gari mai matuƙar muhimmanci daga hannun ƙungiyar ISIS. Fadar shugaban Amurka ta White House ta fuskanci suka mai tsanani jiya jama'a bayan da ta hana wasu gidajen jaridu kasancewa a dandalin tambayoyi da amsoshi. Tare da sakataren yada labaran fadar shugaban ƙasa Sean Spicer. An hana kafafen yada labaran da suka yi ƙaurin suna wajen sukar shugaba Donald Trump, ciki har da CNN da New York Times da sauransu. Wasu kafafen yada labaran kuma da ake maganin masu rangwanta ma Trump, ciki har da kafar Bret New. Da One American News Network da kuma Washington Times da sauransu an bar su sun shiga sauran wato sanannun kafafen yada labaran da aka bar su suka shiga sun hada da ABC da CBS da NBC da Fox News wasu kafafen yada labarai ciki har da Associated Press sun ki shiga saboda nuna goyen baya ga waɗanda aka hana wa shiga din Wakilin muryar Amurka ma na fadar White House ba a gayyace shi a dandalin ba jiya jama'a, don haka bai samu kasancewa a taron manema labaran da Spicer ba. Jami'an sojin Iraki sun ce dakarun gamayya tare da taimakon sojojin Amurka sun danna sosai cikin rabin birnin Mosul daga ta yamma.
To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.